Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara a Oklahoma don halartar taron tunawa da kisan kiyashi da aka yi na nuna warin launin fata akan al'umma bukatun fata a garin Tulsa. Lamarin da ya sanadiyar asarar rayukan mutum 300 da lalata daukacin arzikin yankin. Yau bitin da za mu tattauna kenan a shirin duniyar Amurka wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a shekarar 1921, Greenwood wani yankin bakaken fata a Amurka yan asalin Afirka ne dake garin Tulsa. Ya kasance yanki ne cike da ababen ci gaba. Yana kuma dauke da wata unguwa da ake kira Black Wall Street. A shekarar ta 1921, wani gungun mahara da suka samu taimakon yan sanda fararen fata sun farwa wannan yanki na Greenwood inda suka kona shi kurmus. Lamarin da ya sa ɗaruruwan mutane suka rasa mahallansu. Wannan mummunan al'amari ya kasance wani bakin tarihi da ake yawan boyewa cikin gwamman shekaru. Wasu 'yan asalin Tulsa ma ba su san wannan labari ba sai yanzu, a cewar Demetrius Williams, wani mazaunin yankin na Tulsa. A ranar Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara cibiyar adana kayan tarihi na Greenwood. Shi ne shugaban Amurka na farko da ya je taron tunawa da wannan hari na Tulsa wanda ya cika shekara 100 da faruwa.
My fellow Americans, this was not a riot. This was a massacre.
Ya ku 'yan uwa na Amurkawa, abin da ya faru a lokacin ba bore ba ne, kisan kiyashi ne, in ji Biden, wanda ya haɗu da mutum uku da suka rage a raye cikin waɗanda suka tsira daga harin na Tulsa, waɗanda duk shekarunsu sun haura 100.
You are three known remaining survivors of a story seen in the mirror dimly, but no longer.
Ku ne mutum uku da aka sani, waɗanda suka rage cikin waɗanda suka tsira daga wani labari da ba a magana a kai, amma ba zai yiwu ba, daga yanzu kowa zai san labarinku, Biden ya ƙara da cewa. Yayin da aka fi mai da hankali kan yadda ake nuna wari launin fata a kekece, da ballar fafutukar Black Lives Matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata, kisan kiyashi da aka yi a Tulsa abu ne da ake ta lullubewa.
Records were actually removed from the, you know, city hall, removed from the library. They deliberately covered up.
Kiyashi na kungiyar demokrasi in kolo kenan yake cewa an share wasu bayanan tarihi a zauren taron birnin da ɗakin karatu, daga don aka yi rufa-rufa kan wannan al'amari. Kuma har yanzu ana yunkurin ɗaukaka batun wari launin fata da nuna fifiko ga fararen fata a wannan ƙasar. Shekara 100 bayan kisan kiyashin na Tulsa, ana ci gaba da nuna wari launin fata ga baƙaƙe. Wasu alƙalma da gwamnati ta fitar sun nuna cewa arzikin iyali ɗaya na farar fata, iyalin ka na baƙar fata sau takwas, giɓin da annobar COVID-19 ta ƙara faɗaɗawa. Amma shugaba Biden ya bayyana wasu matakai da za su ɗauka da rage faɗin giɓin ta hanyar kashe biliyoyin daloli a yankunan marasa galihu, da kuma ba da kwangila ga kamfanoni mallakar ƙananan 'yan kasuwa. Sannan za a cire wasu dokoki bi da tsohuwar gwamnatin Trump ta ƙirƙira, waɗanda suka taƙaita damar samar da daidaito wajen raba gidaje. Sai dai Biden bai ambaci batun biyan kuɗaɗen diyya ga waɗanda suka tsira daga kisan kiyashin na Tulsa ba, ko yadda za a biya Amurkawa 'yan asalin Afirka kuɗaɗen diyya kan butar da aka sa kakanninsu. Reverend Robert Turner, limami ne a cocin Vernon AME.
It's hypocritical for us to go out around the world and try to demand other countries treat their citizens right and to be fair.
Yace munafurci ne mu je wasu ƙasashe a sassan duniya muna neman su riƙa kyautatawa jama'arsu, yayin da Amurka ba ta ɗauki hanyar yin adalci da amincewa da kisan kiyashi mafi muni da aka yi a tarihin ƙasar ba. Wannan ziyarar ta Biden na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan conservative da dama a jihohin Amurka ke kiran da a samar da sabbin dokokin zaɓe, inda suke ikirarin cewa hakan zai rage maguɗin da ake yi a zaɓen, yayin da 'yan Democrats ke ikirarin cewa mataki ne da 'yan Republicans ke so su ɗauka don ya zama abu mai wuya bukacin fata da sauran tsaron al'ummomi su zabe. Sai dai Biden na shirin nada mataimakinsa Kamala Harris don ta shugabanci wani yunkuri na fadda yancin yin zabe. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani ciko idan Allah ya kai mako mai zuwa. Yanzu kan a madadin Patsy Bidakuswara da Julie Levis Gresham ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa, a yi hutun ƙarshen mako lafiya.